kare hakkin dan adam na daga cikin ayyuka mafi hadari a yau a duniya saboda yadda wasu ke farautar irin waɗannan jami'ai da zummar katse masu hanzari mafari kenan hukumar kare hakkin dan adam ta ce NDH ta shirya taron muhawara domin tantauna wannan batu Asman Musa na daga cikin komishinonin wannan hukuma
in muka tsaya muka diba a duniya suna da yawa yanzu a yanzu ma da muke wannan taron suna da yawa waɗanda suna cikin mawuyacin hali akwai waɗanda aka kama akwai waɗanda an dauke su an fadda su ba san inda suke ba akwai waɗanda kuma suke cikin gidan kaso ba nan Niger ba ma misali sai in ce duka halcin Nations Unies akwai dokoki waɗanda sun ka sa hannu na cewa sun dauki alƙawarin za su kiyaye duka wani taka hakkin ɗan adam da ko kuma wani wanda ya zama na yakin shi shine shiga hakkin ɗan adam an kiyaye da shi
domin magance irin waɗannan matsaloli gwamnatin Nijar ta aike wa majalisar dokokin ƙasa wani ƙudurin dokar da ke hanjin samar da kariya ga jami'an kare hakkin ɗan adam a wannan ƙasa matakin da Muhammad Bashir na gamayyar ƙungiyar Rezo Esperance ke ganin yayi daidai
kariya in aka same ta za ta iya ba da walwala ga wannan aikin kare hakkin ɗan adam da lurarka da ilimin da Allah ya baka kuma da kuzarin da Allah ya baka da ce za ka kawo gudunmuwarka don ka a tozarta wani ko a cima wani mutunci gabanka ko a mashi wulakanci gabanka ba tare da haƙƙi ba ba tare da abin da doka ta tanada ba
kare haƙƙin ɗan adam aikin sa kai ne da ke ɗaya daga cikin ginshiƙan demokuraɗiyya saboda haka mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Masaudu Ibrahim ke jan hankula
to ya kamata a ce kundin tsarin mulki an yi aiki da su 100%. Sauran dokokin ƙasa an yi aiki da su 100%. Kamar yadda ake kare jami'an diplomasiya ƴan waɗansu ƙasa da ke a nan zaune a ƙasarmu, kamar yadda ake kare diputoci da rigar kariya, kamar yadda ake kare ministoci da shugaban ƙasa, yadda dokoki suka tanadi ake kare waɗannan gungun ma'aikata. To haka ya kamata a ɗauki dokar da ya kamata ita ma ta kare haƙƙi na masu kare haƙƙin bin adama.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa jami'an fafutuka sama da 20 ne suka hallaka a shekarar 2016 a dalilin aikin kare haƙƙin ɗan adam. Sabili kenan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai da gamayyar Republican suka fara yunkurin ƙarfafa majalisar dokokin ƙasar ta Nijar gwiwa a shirin samar da kariya ga masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yaumai a jamhuriyar Nijar.